Jama'ar yankunan kudancin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya sun jima suna fama da matsalolin ƴan bindiga, musamman a garuruwan da suka yi iyaka da jihohin Neja da Zamfara. Sau da yawa ƴan bindiga ke kashewa ko sace mutane a waɗannan yankuna, yayin da wasu lokuta su ma ƴan bindigar sukan sha wuya, kamar wani hari da suka kawo a wannan mako inda jama'a suka tarbe su. Shugaban ƙaramin hukumar mulkin Dankowar Sagu Hussein Aliyu ya ce tun farko an samu labarin cewa barayin sun fito ne daga yankin da ke cikin jihar Neja.
To barayin abinda suka yi sun shiga cikin dazuzzuka suka cimma wasu waɗanda ke ayyuka na gona suka tattara su, to sai Allah da ya taimaka dama ana da information din sun kawo kaza suna wuri kaza, su kuma jami'an tsaro suka kwanta musu. To kwanta musu nan da aka yi exchanging fire da su, kuma Allah ya ba da nasara mutanen da suka ɗauka. Kamar mutanen, akwai mutanen Tangaran mutum 8, sannan akwai mutane guda 4 waɗanda ma an kubutar da su. Barayin ma an kashi guda 4 daga cikin su, an yi recovering din makaman su da mashinan su. Sannan baya ga nan wajen kuma akwai gari da ake ce ma Tudumbici, suka shigo wurin. So Allah ya taimaka dai mutanen wurin jajirtattu ne sosai da sosai. Aka yi ba ta kashi tsakanin su da mutanen gari da sauran jami'an zaki wannan wuri, wanda aka kashe bandi 17, aka yi recovering din makaman su, aka yi recovering din duka abubuwan su.
Mutanen yankunan dai sun nuna farin ciki da samun wannan galaba, sai dai sun nuna buƙatar ƙara mayar da hankali ga samar da tsaro a yankunan.
Mai magana Alhaji Sani Bena, akwai kalubale har yanzu gaban mu, domin ƴan ta'addan nan wasu aka furgada kuma an kashe wasu. To har yanzu akwai sauransu, yan zaman da ake ƙauyukan da suka mamaye, yan sauran mutanen da ke ƙauyukan wallahi sun tsere ke sun shigo cikin gari.
A daidai lokacin hada wannan rahoto, wani mutumin yankin da aka kashe ƴan bindiga 17 ya bayyana cewa al'ummar yankin suna zaman ɗarɗar, domin ko da yaushe akwai yiwuwar barayin su dawo yankin.
Sunana Alhaji Umaru Akin Buturin Bici. Yanzu ga muke magana ga yanzu haka an ce mana ga sunan sun fito, ma yanzu ga an ce mana sun fito arewacin mu.
To yanzu kamar wani irin mataki kuke doka da yake ko samu rahoton an ce ga sunan sun fito?
To mataki na tsaron mu koma bakin gari mu tsare don ka shigo cikin gari. Daji sun hana mu zuwa mu yi noma fa gaba ɗaya. Dan abinda muka noma sun kuma ce ba za su bari mu daibe shi ba. Kiran mu ga mahukunta su ji tsoron Allah su kare su, zo su kare mu, su kare dukiyar mu, su kare mu na rayuwar mu, kamar yadda suka yi alkawali.
Masana lamura tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari yadda suke ganin za a iya samun sauƙin wannan matsala ta rashin tsaro a Najeriya. Yayin da su kuma mahukunta ke cewa suna ƙoƙarin shawo kan matsalar, har ma suna samun galaba wasu lokuta. A lokaci ɗaya kuma jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin sai ƙara kokawa suke yi akan yadda matsalar ke ci musu tuwo a ƙwarya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.